rediffusion sur VOA.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Alhamis 21 ga watan Yuli. Bayan labaran duniya, za a ji inda aka kwana kan rigimar tsadar albarkatun man fetur a Najeriya, wadda ta haddasa karanci da kuma tsadar burodi da sauran kayan abinci. Idan mun kada gane kuma, za a ji yadda 'yan siyasa ke fassara sakamakon ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a game da zaben shugaban ƙasa. Akwai kuma rahoto kan makomar yin kwarmatu a Najeriya. Sannan za a ji rahoto na musamman kan yajin aikin da malaman jami'a ke ta yi a Najeriya. Akwai kuma labaran wasanni. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Joe Biden ya kamu da COVID-19 kuma yana fuskantar alamomin cutar amma marasa tsanani a cewar fadar White House a yau Alhamis. A wata sanarwa da sakatariyar yada labaran fadar White House Karine Jean-Pierre ta fitar, ta ce Biden dan shekara 79 wanda ya yi cikakken rigakafin COVID-19 da kuma ƙarin rigakafin na ƙarfafa garkuwa har su biyu ya fara shan maganin jinyar cutar na Paxlovid. Ta ce bisa ga ka'idojin hukumar CDC, shugaban zai killace kansa a fadar White House kuma zai ci gaba da gudanar da dukkan ayyukansa tsawon lokacin. A yau Alhamis, ƙasar Ukraine ta bada rahoton cewa barin wutar da Rasha ta yi a kan birnin Kharkiv ya yi sanadiyar kisan akalla mutane biyu tare da jikata wasu su 19. Gwamnan yankin Oleg Sinagubov ya ce cikin waɗanda suka mutu har da ƙaramin yaro kuma mutane hudu na cikin mawuyacin hali. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a yau Alhamis cewa sojojin Rasha na ci gaba da kai ƙananan hare-hare a yankin Donbas, wato yankin gabashin Ukraine da Rasha ta fi mai da hankali a kai a yakin. A jawabin halin da ake ciki da ma'aikatar ke yi duk rana, ta ce ta yiwu Rasha na ƙoƙarin kusantar tashar Vuhleriska ta wutar lantarki ne da ke arewa maso gabashin Donetsk. Wata tawaga da shugaban ƙasar Niger da ma shugaban gwamnatinsa suka aika zuwa jihar Tawa domin duba halin da ake ciki a jihar a farkon damunar bana. A birnin Kwanni, tawagar ta yi kira tare da yin faɗakarwa da 'yan ƙasar game da matsalar bara da ke neman mamaye waɗansu biranen ƙasar, musamman waɗanda ke kan iyaka da ƙasashen waje. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Baƙo na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A daidai lokacin da hukumomin jamhuriyar Niger ke kokarin shan kan matsalar barace-barace da 'yan kasar ke zuwa kasashen waje suna yi, hukumomin kasar na ci gaba da fadakar jama'ar kasar ta Niger da soke wannan lamarin daga cikin al'adodinsu domin zuwa yin ayyukan dogaro da kai domin bunƙasa kai da kai. Tawagar karamin minista da ke karkashin ofishin ministan harkokin waje na Niger ta samu wani rangadi a cikin jihar Tawa don sanin halin da jama'ar wannan jihar suke ciki a wannan lokacin na soma damanar wannan shekarar ta bana. A lokacin da yake daukar magana a garin birnin Kwanni, karamin ministan Alhaji Muhammad Moda Yusuf ya yi kira ga jama'a da su yi hattara game da matsalar barace-barace da ke batawa kasar suna idon duniya.
Akwai ɗiyanmu kuma wanda lalle mu kasar musulmi ce, ɗiyanmu muna musu horon koyan Qur'ani da musulunci, amma musulunci bai ce mutum yana ta yana wannan bara ba.
Ko da yake mataimaki na farko na magajin garin birnin Kwanni cewa yi za su ɗaukar matakan gaugawa akan wannan zancen.
Tunana Abdulnasir Abdullahi, mataimaki na farko na magajin garin da'irar birnin Kwanni, bin yana ci mu gwamnati baki dai ta ƙasa, yana ci mata kowa a ƙwarya irin wannan barance-barance.
Ana dara ana iya cewa sai ga dare ya yi, domin wata mabaraciya da ta halarci inda minista ya yi wannan jawabi ta ce min ba wurin zuwa sai gona, sai ko in gwamnati ta ɗauki matakan tallafi.
tallafa musu.
Sunana Rabi Yakuba, shi yawancin barace-barace dai na cikin garin Kwande, shi wannan hadda Najeriya ke shigo. Amma ko mu da annan Kwande dole na mutun kai bara, baka da shi yau, baka da shi gobe.
Shi dai wannan sha'anin na bara da ke hitowa daga kasashen waje, sannan a hankali yana kutsawa manyan biranen kasar kamar birnin Kwande, abinda ke sawar masana cewa fa ice tun yana danye ne ya kamata a karya shi. Haruna Mamman Bako na birnin Kwande, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwande a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna Bako da wannan rahoton, a kuma gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai kai mu Najeriya, inda tsadar abubuwa ke barazanar kawo ƙarshen cin burodi akalla na wani ɗan lokaci. Mustapha ba tsari gare ka.
Wannan matsala dai ta sa tuni masu sana'ar buga burodi suka fara ɗaukar matakin rufe kamfanoninsu na buga buredin a wasu yankuna na Najeriya. Alhaji Lawali Muhammad shine shugaban kamfanin Shukura Bread a jihar Niger, kuma mataimakin shugaban kungiyar masu buga buredin a yankin arewacin Najeriya, ya ce ƙarin farashin kayan buga buredin kamar su fulawa da suga shine babbar matsalar su.
Ƙarin farashin fulawa kullun yau da safi, idan ka sai fulawa idan za ka koma da yamma za ka cin mace ta ƙara kuɗi, sugar din nan ya ƙara kuɗi, butter ya ƙara kuɗi, yeast ya ƙara kuɗi, dukkan material din da ake aikin biredi su, hatta ledin da ake kulle biredi kuɗin nasu ya ƙaru yayi yawa. Wannan shine ya jawo dole ya tilasta cewa a ƙara kuɗin biredi din.
To shi ma dai Malam Ibrahim Salisu shine director kamfanin buga biredi na Marhaba a birnin Mina, ya ce suna ci gaba da ba jama'a haƙuri akan ƙarin farashin biredin akai akai.
To fulawa a wata ɗaya da ya wuce baya muna sayan ta 24,000, yanzu kuma ta dawo 26,500. Suga kuma muna sayan ta 26,000, yanzu ta dawo 27,500.
To wannan ya yake shafar kasuwancin naku?
To yana shafar kasuwancin namu, duk yanda muka sayo kayan nan mu ma haka zamu sarrafa shi mu saida, kuma kullum in mun yi sai mun ba jama'a haƙuri.
Tuni dai kungiyoyi masu fafutukar kare haƙƙin talaka suka fara kokawa akan wannan matsala. Alhaji Murtala Mai Gyaɗa shine shugaban kungiyar muryar talaka a jihar Niger.
Domin burodi yana ɗaya daga cikin abincin da talaka ke amfani da shi na yau da kullum, muna kira gare su kar su rufe, sai dai su sassauta game da yadda suke abin ya tsananta, kada ya tsananta sosai. Amma dai za mu kira gwamnati, ya kamata gwamnati ta kullo da hanyoyi musamman da za su kawo mutane sauƙin al'amarin rayuwa a wannan lokaci.
A yanzu dai hukumomi a Najeriya suna ci gaba da ɗora alhakin tashin farashin fulawa da suga da yakin da ake gwabzawa a tsakanin ƙasar Rasha da kuma Ukraine, inji sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane.
Yawancin fulawa da ake amfani da shi masu yin buredi, za ka ga mu abinda muke noma bai kushe kashi 30% ba, 70 da ya rage ana fitowa da yana shigowa daga kasashen waje ne, to yanzu ba a yi shigowa da shi saboda faɗan da ake yi tsakanin Ukraine da Russia. Amma duk da haka wannan jawo hankali ne wanda yake gwamnati za su zauna da su, menene muke gani yafi mafita da su.
Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida Mustapha daga Najeriya kuma bari mu kaɗa Ghana, inda wata ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da wata cibiya ta gudanar ta nuna cewa idan tsohon shugaban Ghana John Mahama na NDC ya tsaya takara da shugabannin yanzu na NPP yana iya kayar da su. To sai dai kowane ɓangare na siyasar Ghana na fassara ƙuri'ar bisa ga fahimtarsa. Daga birnin Accra ga Idris Abdullahi.
Rahoton da Global Info Analytics ta fitar ga kafofin yada labarai ya bayyana cewa idan tsohon shugaban kasa John Mahama na jam'iyyar adawa ta NDC ya tsaya takara tare da mataimakin shugaban kasa Dr. Mahmud Bawumia na jam'iyyar NPP mai ci, Mahama zai samu kashi 58 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, yayin da Bawumia zai samu kashi 31 cikin 100, sannan kashi 11 cikin 100 za su zabi sauran 'yan takara daga wasu jam'iyyun. Rahoton ya ci gaba da cewa idan kuma ya kasance ministan cinikayya da masana'antu a lancar mantanin dan takarar jam'iyyar NPP. To Joe Mahama zai lashe zaben da kashi 61 cikin 100, yayin da Allan zai samu kashi 30 cikin 100, kuma kashi 9 cikin 100 za su zabo su ɗan takarar. Musa Dankwa, masanin harkokin zabi a Global Info Analytics, yayin muryar Amurka bayanin hanyar da suka bi wajen gudanar da ƙuri'ar.
Wannan birkice mu yi shi ne ga daga 75 constituencies da ke cikin garin nan, sa'annan kuma muka yi ma mutane 5,490 interview. Abinda ya kawo wangan matsala ma MPP shine Ashanti region da Eastern region da suke kokari inda za yi zabe ko wani lokaci, yanzu nan karfin su ya zo kasa gurin. Sa'annan kuma inda NDC ke kokarin kuma karfin John Mahama ya hau sama. Sa'an gana wai inda za yi zabe nan yau don Mahama ya samu cin gaba.
Wasu jam'iyyun siyasa a Ghana sun tofa albarkacin bakin su ga muryar Amurka. Olabode Williams, shugaban jam'iyyar NDC reshen Ayawa su ta gabas ya ce,
ba farkon yin opinion post ke gaba, kamar na uku ke ga duka His Excellency John Dramani Mahama na gaban Dr. Bamiya da Alhaji Martin. Yau kasan Ghana ga ya bata san irin promise da suka promise mu cewa one village, one dam, one district, one factory. Duka ba mu gani ba.
Shi kuma Sadat Hamisu Bako, jami'in sadarwa na jam'iyyar NPP mai ci.
Ina da na ce to mai maraba da wannan post da ya fito as a political party na ce abinda mu muka gani kan sobin ga shine Ghanaians want more from us. Ya kamata wato mu yi aiki sosai kenan. Amma bari kuma mu duba wa abun. Inde His Excellency John Dramani Mahama ne da kuma Allan ko mu ce Bawumia. Ghanaians sun fi prefer president da bar muka kwana cikin dumso ko rashin lafiya shekara fudu over 80 banks suka collapse.
Babban sakataren jam'iyyar PNC reshen yankin Accra Sima Shakibu.
Abu ne wanda yake zai iya yiwuwa kuma wannan jan hankula ne ga shugabannin yau.
Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Idris daga Ghana, bari mu sake komawa Najeriya, inda yayin da cin hanci da rashawa da kuma rubda ciki da dukiyar gwamnati ke ci gaba da yin mata katutu, don haka ake ta kullo da hanyoyin yaki da wannan fitsarar. Ta baya-bayan nan ita ce wata manhaja da cibiyar AfricMill da gidauniyar Yar Ado Foundation suka kaddamar, wadda za ta taimaki masu kwarmato, wato kwarmato ta bargaza a ƙasar. Shugaban tsare-tsare na cibiyar ta AfricMill, Dr. Chido Onuna, ya yi ma Shamsisi Hamza Ibrahim ƙarin bayani.
Any wrongdoing that is public that affects or impacts the public.
Yace duk wani mummunar dabi'a da ta shafi al'umma, muna fatan cikin irin wannan wayar da kai na jama'a da muke yi, ƴan Najeriya za su fahimci cewa suna da rawar da za su taka a yaki da ake yi da matsalar cin hanci da rashawa a ƙasar, domin ba abu bane da za a barwa gwamnati ita kadai ba. Baya ga haka akwai hanyoyi daban-daban da za su iya bi wajen bada bayani akan abin da ya shafi babakere da kudin al'umma, siyan ƙuri'un zabe da sauransu. A shekarar 2016 ne gwamnatin Najeriya ta bullo da tsarin tonan sirili na masu aikata laifukan cin hanci da rashawa a ƙasar, da kuma batun bada hisani ga duk wanda ya bada sahihin bayani da zai fallasa duk wani mai aikata laifin cin hanci da rashawa, don kawar da mummunan ɗabi'ar zamba a cikin wuraren aiki a fadin ƙasar. Duk da cewa wannan dai ba shine karon farko da aka fito da irin wannan manhaja ba, kungiyoyi da dama har da hukumar EFCC na da makamanciyar wannan manhaja. Sannan a hankali, ƴan Najeriya na ɗari-ɗari ga tsarin saboda matsaloli na rashin kariya ga waɗanda suka yi kwarmantan. Abinda masanin shari'a Suleiman Zantu na kotun tarayya ya ce babban matsala shine har yanzu ba a bayyana tsarin ya zama doka ba.
Mutane sun ja baya, mutane sun ga kamar an yaudare su, musamman ma matasan. Ai da wuya ga babban mutum da shekaru ya taso, wasu blowing ɗin nan tun 2016 yake, shekara biyar. Me zai hana ƴan majalisu su zona su aiwatar da doka a samu whistleblowing protection law da za a kare mutum, wato ba za a tozarta ka ba haka kawai dun wai baka bada enough evidence ba.
An dai hasashen ire-iren wannan manhaja za su taimaka sosai a yakin da kasar ke yi da matsalar cin hanci da rashawa, musamman wannan gwamnati ta shugaba Muhammadu Buhari. Da haka muka ji ta bakin masanin kimiyyar siyasa a Najeriya, Dr. Jonathan Mai Angwa na Jami'ar Maiduguri.
Dama an ce idan dan wayi yawa baya jin maito, cin hanci a Najeriya yayi yawa, shi yasa ana kekiro manhaja iri-iri da kuma abubuwa iri-iri yanda za a samu a magance ta.
A shekarar 2021 Najeriya ta kasance ƙasa ta 26 a cikin jerin ƙasashe 180 da aka fi aikata laifukan cin hanci da rashawa. Gwamnatin Najeriya dai ta sha kira ga 'yan ƙasar da su tona asirin duk wani da suke zargin da hannu wajen aikata laifukan cin hanci da rashawa da duk wani mummunan ɗabi'a a kowane mataki a faɗin ƙasar. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiyya, yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoto na musamman.
Fiye da watanni 5 kenan tun bayan da kungiyar malaman jami'o'i suka shiga yajin aiki da ya sanya harkokin ilimi a jami'o'i tsayawa cik. Yajin aikin ya dauki tsawon lokaci ne saboda kasa cimma matsaya kan yarjejeniyoyi da suka wakana tsakanin malaman jami'o'in da gwamnatin tarayya tun shekaru da suka gabata. Malaman jami'o'in dai sun mika bukatunsu ne ga gwamnatin tarayya da suka hada da samar da dakunan karatu wa dalibai, samar da kayayyakin bincike da sauran abubuwan tallafawa karatun daliban da malamai, sai kuma uwa uba tsarin biyan albashin malaman jami'o'in da ya kasance jani'in jaka tsakanin bangarorin biyu. Dr. Lazarus Maigoro shine shugaban kungiyar malaman jami'ar Jos. Ya mun shimfiɗa kan dalilansu na shiga yajin aikin.
Ya zama dole mu tafi yajin aikin nan domin yanda universities na gwamnati sun zama ba a bada kuɗi domin a inganta jami'o'i, ba a ajijuwa, ba a abubuwan da za ku yi amfani da shi ku koyar da yara domin gwamnati ba su tura kuɗi a inganta jami'o'i. Abin ya kai wani yanayi wanda mu a University of Jos a 2020 mun contribute kudi miliyan 63 daga salary mu. Ana cire mana kowane wata ne 22 kafin muka tara kudin nan miliyan 63. Muka gina aji guda biyu wanda zai iya dokan yara 1,000. Mun gina mun ba ma university. To kun ga damuwa na daya kenan. Na biyu kuma akwai wani irin payment platform, hanyoyin da za a dinga biyan mu albashin mu wanda gwamnati ta kawo, wanda yana dada kashe university ne kuma ba inganta university jami'o'in bane. Misali mu kowa sani a universities dai tafiyan sabbatical da visiting yana cikin dokokin jami'o'i. Tafi wani makaranta na shekara daya ya koyar ko a kasan nan ko a kasan waje, kowane jami'a duniyar na akan yi shi. To amma wannan IPPIS nan da hanyoyin biyan wayannan albashin ya zo ya hana wayannan abubuwan duka. Yanzu haka jami'o'i suna shan wahala da rashin malame, kuma kafin ma har ku tayo za ku dibe mutane aiki, an doka abin an kai Abuja, kuma kafin ku samu approval a baku zarafi zai kai ku kusan shekara kuna faman neman zarafin da za ku dibe mutane. To me yake fa, me zai faru da yaran? Za a zo na su zora su jira kenan sai ranan da aka samu mutane? Babu. Yanzu haka jami'o'i suna shan wahala da rashin malame, and then kuma a kowane karshen wata in an zo biyan albashi zaka ga wa'insu suna mutane dewa an cire su ba su samu albashin su ba. Yanzu hakan nan da muna magana, kafin mu fara wannan strike din akwai wa'insu a jami'an mu wanda tun da an fara wannan din a watan biyu 2020 har yau ba biya shi salary ba, albashi ba.
To amma yanzu yaya batun sasantawa tsakanin ku da gwamnatin tarayya?
To ana nan ana kan gwamnatin tarayya ta nada committee. Kwanan baya sun nada committee Professor Munzali Jibrin ya kawo report. Gwamnati sun aje report din ba su yi komai akai ba. Sun sake sun nada another committee Professor Nimi Briggs ya bada report nashi, I think mai ina ga sati uku da ya wuce. Shine kawai sai Minister of Labor ya fita kawai from nowhere, shi bai yadda da wannan report din ba, shi ya nada committee ba. Committee shugaban kasa ne ya nada.
Kaman za a ce gwamnatin tarayya ta ja kuma kun ja yayi kenan wato su dalibai suke ciki.
Dalibai da mu ma duka mu kowa na cikin halin rashin tabbas. Yanzu tun da mun ji yajin watan mu na 5 kenan ai an hana mu albashi. Kwanan baya gwamnati sun zo su kawo su ce za su kasa a biya kuɗin makaranta 750,000. Ai a 2018 ai mun je yaji aiki ne kafin mun hana su. Mun yi tunanin cewa zai shafi yaran talakawa ma gaba daya. Ai yaran talakawa ba za su samu su yi makaranta ba. Yaran talakawa ne ana shan wahala. Shi yasa NLC sun ce za su yi wannan protest din domin yara su da makaranta, domin ba yaran Nigerians ne gaba daya suna shan wahala.
A ranar Talatan nan da ta gabata ne shugaban kasa Muhammadu Buhari ya umarci ministan ilimi Malam Adamu da ya gaggauta sanya matakan sasantawa da malaman jami'o'in don kawo karshen yajin aikin da ma na wasu kungiyoyi hudu na jami'o'in da su ma ke shan yaji. Lamarin na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyoyin ma'aikatan jirgin sama da na bankuna suka yi barazanar haɗewa da kungiyar Badago don gudanar da zanga-zanga kan kin amincewar gwamnatin tarayya ta aiwatar da bukatun malaman jami'o'in wanda ta shirye yi a ranar Talata da Laraba na makon gobe.
Amma idan haka ne shugaban kasa ya ce ya bada sati biyu a sasanta wannan abin, kuma ne na san cewa ya yi nisa da wannan abin domin shi ministan ilimi ya dauki wannan abin da muhimmanci a sasanta wannan abin. So idan da gaske ne shugaban kasa ya ce ya bada sati biyu, ina tabbata cewa shi ministan ilimi ba zai bacci akan wannan abin, ba zai kokarin shi a sasanta wannan abin.
Kana ga ina makomar ilimi a Najeriya?
Gaskiya makomar ilimi yana da matsala. Matsalan shi shine bai kamata wai sai malamai sun je yajin aiki kafin a ce a kawo kuɗi a inganta jami'o'i ba. Bai kamata a ce sai malamai sun je yajin aiki kafin a ga kara musu albashi ba. Malamai kowa na guduwa ya tafi kasan waje a bi shi inda zai samu wuri ya zauna ya biya shi abin da ya kamata a biya shi. Amma a nan ba a biyan kirki sai an yaji. To yanzu idan kin shiga kowane university a kasar nan, ko state university ne ko federal university ne, in kin ga wani gini yana tsaye za ki ga an rubuta TED form ko needs assessment. To abubuwan da muna yajin aiki a kawo kuɗi a yi su kenan a jami'o'in, bai kamata wai sai mun je yajin aiki ne kafin a yi wannan abubuwan ba. Yanga primary schools na gwamnati sun mutu a kasar nan, to mu ba ma so mu yadda mu bar jami'o'i su mutu kamar yadda primary school da secondary school na gwamnati sun mutu ba. Shi yasa muna kullum tafiyan yajin aiki. Idan ba za su yi ba sai mun je yajin aiki, mu sa su dole su yi.
Akwai waɗanda suke ganin kamar asu sukan ji daɗin tafiya yajin aiki ne, har ma ana jin zafin cewa kai asun nan kullum sai sun tafi yajin aiki.
To rashin ganewa ne. Inda suna karanta jaridu ko suna jin labarai, da za su ji dalilan da yasa asu suna tafiyan yajin aiki, kuma da za su goye bayan mu ne. Kamar misalin da dazun na bayar cewa gwamnati sun zo su kawo sa biya kuɗin makaranta 750,000 domin Allah a kasar nan mutane nawa za su iya biyan 750,000 ka yara a jami'a. Mu ne muka je yajin aiki, amma duka lokacin mutane sun zage mu ai wata biyar kenan yanzu ba albashi, ya muke ci da iyalinmu ba wanda ya sani ai, amma muna kokari cewa a inganta university ne.
Dr. Lazarus Maigoro, shugaban kungiyar malaman jami'ar JAS. Wasu ɗaliban jami'o'i da na zanta da su sun shaida min cewa yajin aikin ya janyo musu ci baya a rayuwa.
Sunana Jabir Abdulrazak, ni ɗalibi ne a jami'ar Ibadan. Saboda me wata shida mutum baya aiki baya zuwa makaranta, dole zai nemi wani abu da zai yi. Wasu sun shiga tonan kuzu ga sunan suna mutuwa, ƴan uwanmu ne, abokanmu ne. Wasu mata kuma sun yi aure, wasu sun tafi wasu gurare, wasu ma sun tafi yawo na banza. Wasu sun koma aikin gareji, wasu sun koma aikin ɗiban yashi a rafi, ruwa na tafiya da su. So duk wannan abubuwa ne wanda bai dace ba. Gwamnati ya kamata shigo cikin labarin nan a duba a gyara. Wata shida mutane na zaune babu makaranta, yanzu idan ka je ta ina zaka fara makaratun? Wani yana dan kokari, yana dan dubawa kadan kadan, wani kuma baya yi. Saboda haka ya kamata gwamnati ta duba wannan lamarin.
To ni sunana Khadija Abdullahi Kari. Ya kamata shugaban kasa ya hakuri su daidaita da asu, saboda su asun nan kusan demandin kuɗi, shi kuma yace yayi yawa. Su kuma an kalo duk ƴaƴan su ba sa karatu a Nigeria, ba sa conventional universities, yaran su suna karatu abroad ne, shi yasa ba za su ji tausayin mu ba.
Wani uba mai ƴaƴa guda biyu da ke karatu a jami'a, Joseph Emmanuel Nanle, yace bai kamata yajin aiki ya zama hanya ɗaya tilo na warware matsala ba.
A gashin gaskiya wannan abin mu iyaye ba ma jin daɗin yajin aiki ta fannin makaranta. Idan ilimi ya samu taku haka ba shi da kyau. Wannan yajin aikin ya nuna cewa yancin makarantar ƴaƴanmu a wannan ƙasar gabaɗaya yana da matsala. Ilimi ya tsaya. Abin da muke bukata ko kanmu ga gwamnati shine muna roƙon gwamnati da su da shugabannin makarantar union nasu su samu zama bakin su je dai domin a samu maganta wannan abin, domin yaya su koma makaranta. Kuma ni a nawa gani mutanen Najeriya kar mu dau yajin aiki zuma hanyar da zai sawo dole sai an yaji kaman gwamnati ta saurare ko kuma a biya bukatun mu ba. Su kuma gwamnati su daina barin cewa sai an yaji asiri ta tono, an kai juna kasuwa, an yi abubuwan da bai kamata ba kamin a saurare ma'aikata ko kuma domin a yi aiki ba. Abin da ya kamata a yi ma ma'aikata ko kuma a yi ma jama'a a masu a cikin lokacin da ake bukata, ba sai an je yaji ba. Wannan yajin yana kawo mana matsala sosai a wannan kasar.
A halin da ake ciki a Najeriya dai, kusan za a ce bangaren ilimi tun daga matakin primary da secondary na gwamnati da sauran manyan makarantu na cikin halin ha'ula'i, lamarin da ya sanya yawaitan makarantu masu zaman kansu da masu hannu da shuni ke saka ƴaƴansu, yayin da ƴaƴan talakawa ke daddafawa da makarantun na gwamnati. A wasu ƙauyuka ma yara na gararan ba ingantaccen ilimi, lamarin da ke neman gyara. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaishe ki Zainab, yanzu kuma ga Abdulrahman Muhammad da shiri na gaba.
Wasanni a takaice.
Assalamu alaikum, da fatan mai saurare yana cikin koshin lafiya a daidai wannan lokaci da aka kawo tashar gidan radio mu da Amurka domin sauraron shirin takaitattun labaran wasanni da ni Abdulrahman Muhammad ke shiryawa da kuma gabatarwa. Shirin namu na yau ya hada tattaunawa da masani kan harkan kwallon kafa da zai yi mana fashin baki game da kungiyar kwallon kafa na mata na Najeriya da ake kira da sunan Super Falcons. A yayin da ake ciki da kungiyar kwallon kafa ta Super Falcons na Najeriya, an yi mujarrad da ita a bugun daga kai sai mai tsaron raga da ya gudana tsakanin Najeriya da Morocco mai masaukin baki a mataki na kusa da ƙarshe ko kuma semi-finals. Sai dai kuma mai koyawa kungiyar Super Falcons din kwallo Randy Waldron ya alakanta rashin sa'ar Super Falcons din kan kasar Morocco da batun jan katuna guda biyu da aka baiwa club din Super Falcons din bata sake musu kudin ba. Yanzu kuma ga tattaunawa da Sir Shola Michael Adeyemi mai fashin baki kan kungiyar kwallon kafa na matan Najeriya wato Super Falcons.
Na farko dai, yanzu ne a Afirka wasan kwallon kafa na mata ya riga ya wuce da mutane ke tsammani a shekaru 10 ko kuma 15 da suka wuce a Afirka ba mai iya takara da Najeriya. Idan muka manta ba, Najeriya ta dauki wannan kofin so 9 tana neman na 10, kuma tun da aka fara wannan wasan so 2 ko so 3 ne kawai Najeriya ba ta samu ta lashe wannan kofin ba. Amma kowane lokaci duk shekarun nan tana zuwa wasan na ƙarshe, final kenan. To a wannan karon wanda ake gudanarwa a Morocco, na farko dai ɗan matan Najeriya dai sun riga sun fara gajiya saboda shekaru ya riga ya kawo musu. To ya kamata a ce a nemi sabbin jini yara, don idan ka duba ƙasashen da suka zo wannan gasan zaga cewa sabbi ne kuma suna da yara matasa, musamman idan ka dubi Burundi, ka dubi Botswana, ka dubi Zambia. Ita karan kanta ma South Africa ita ma tana da ɗan wasa wanda ke matasa ne. To ya kamata Najeriya ta wannan, tunda mun samu zuwa kwallon kafa na duniya, to ya kamata kafin aje dan duba inda ya kamata dan sauya a kawo wanda ke matasa ne, wanda jinin su yanzu yana tashi. Amma game da wannan wasan da aka yi da ita mai masaukin baki wato Morocco, akwai wasu abubuwa dai wanda suka faru wanda sai su dai alƙalan su suka san wannan dalilin.
Musa Shola Michael kenan da fashin baki kan Super Falcons na matan Najeriya. Abdulrahman Muhammad mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Gaida na musamman da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Shugaban Amurka Joe Biden ya kamu da COVID-19 kuma yana fuskantar alamomin cutar amma marasa tsanani, a cewar Fadar White House a yau Alhamis. A wata sanarwa da sakatariyar yada labaran Fadar White House Karine Jean-Pierre ta fitar, ta ce Biden dan shekara 79 wanda ya yi cikakken rigakafin COVID-19 da kuma ƙarin rigakafin na ƙarfafa garkuwa har sau biyu ya fara shan maganin jinyar cutar na Paxlovid. A yau Alhamis, ƙasar Ukraine ta ba da rahoton cewa barin wutar da Rasha ta yi a kan birnin Kharkiv ya yi sanadiyar kisan aƙalla mutane biyu tare da jakata wasu su 19. Gwamnan yankin Oleg Sinogubov ya ce cikin waɗanda suka mutu har da ƙaramin yaro kuma mutane 4 na cikin mawuyacin hali. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a yau Alhamis cewa sojojin Rasha na ci gaba da kai ƙananan hare-hare a yankin Donbas, wato yankin gabashin Ukraine da Rasha ta fi mai da hankali a yakin. Wata tawaga da shugaban ƙasar Niger da ma shugaban gwamnatin ƙasar suka aika zuwa jihar Tawa domin duba halin da ake ciki a jihar a farkon damunar bana. a birnin Kwanni, tawagar ta yi kira tare da yin faɗakarwa ga 'yan ƙasar game da matsalar bara da ke neman mamaye waɗansu biranen ƙasar, musamman na kan iyaka da ƙasashen waje.
To, masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji mu ɗauke da sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da Mr. Daniel Brown wanda shi kuma ya haɗa, da kuma injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke cewa a huta lafiya. Wassalam.